sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM a kasar Ghana. Ana iya kama mu a Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballe ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanin labaran.
Wata kotun Amurka ta soke tsarin lafiya cikin sauki da kuma arha din nan wanda ake kira Obamacare da Turanci. Mutane akalla 11 sun mutu a India bayan da suka ci wani abinci gurbatacce. Sannan rundunar sojin Najeriya ta dage dakatarwar da ta yi ma asusun kula da yara ƙanana na Majalisar Ɗinkin Duniya bisa zargin aiki ma Boko Haram.
Kanin labaran kenan. Za ku ji cewa a daren jiya Juma'a ne aka tafka muhawara mai zafi a tsakanin 'yan takarar mataimakan shugaban ƙasar Najeriya a zaɓe mai zuwa. Ko menene amfanin yin muhawarar?
Shugaban da ke sun daidai waɗanda ke neman shugabanci a fannin za su zo da shi ne ne manufofin su waɗanda irin abubuwa ne suka gudu na mutane ne ya za su yi idan aka ba su rai.
Sannan za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ake zargi 'yan Boko Haram ne sun sace mutane 9 a ƙauyen garin Gawayi da ke yankin Difa ta jamhuriyar Nijar. Muna tafa da cikakken rahoto. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai zo da shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani alkalin kotun tarayyar Amurka ya zartar da hukunci cewa dokar kafa tsarin lafiya cikin sauki da kuma arha wadda ake kira Affordable Care Act ko Obamacare da Turanci ta saba ma kundin tsarin mulkin ƙasa. Alkalin kotun gundumar Amurka da ke Texas Reed O'Connor ya yanke hukunci jiya Juma'a cewa canjin da aka yi a dokar haraji bara wanda ya hada da soke hukuncin kin yin inshorar lafiya ya sa dokacin tsarin lafiya na Obamacare ya rasa muhalli a doka. Ana kyautata zaton za a dauka karar wannan shari'ar zuwa kotun kolin Amurka. To amma kafin nan tsarin lafiyar na Obamacare zai ci gaba da kasancewa mai muhalli a doka. Hasalima yayin da yake yakin neman zabe, shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawarin soke tsarin lafiya na Obamacare, tsarin lafiyar da miliyoyin Amurkawa ke amfani da shi. Nan da nan bayan zartar da hukuncin jiya Juma'a sai shugaba Trump ya shiga kafar Twitter ya ce, "Tabdin jan, to amma ban yi mamaki ba da yanzu-yanzun nan wani alkali mai mutunci da ke Texas ya yanke hukuncin cewa tsarin lafiya na Obamacare ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasa. Wannan babban labari ne ga Amurkawa." To amma shugaban marasa rinjaye na Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer ya ce ga dukkan alamu an zartar da hukuncin ne wajen kafa hujjar da ba ta da inganci, kuma ina fatan bayan ɗaukar ƙara za a jingina wannan hukuncin. Jami'ai a India sun ce mutane wajen 11 sun mutu baya ga wasu 83 da ke asibiti bayan sun ci wata shinkafa garwaye da tumatir wanda ga dukkan alamu gurbatacce ne wanda aka raba a wani wurin ibadar mabiya addinin Hindu a jihar Karnataka. Hasalima 29 daga cikin waɗanda ake masu jinyar an makala masu na'urar taya numfashi, a cewar Mr. K.H. Prasad, babban jami'in lafiya na gundumar can Ratnagar inda masujadar take. Masu ibadar sun haɗu ne don yin hidimar alkawarin sadaukar da kai. Rundunar sojin Najeriya ta ɗage dakatarwar da ta yi ma asusun kula da yara ƙanana na Majalisar Ɗinkin Duniya Arewa-maso Gabashin Najeriya 'yan sa'o'i bayan dakatawar, wato dakatarwar da ta yi ma asusun da take kuma zarginta da aikata leƙen asiri ma manyan, wato mayakan ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayin addini a yankin. tunda farko aje jama'a rundunar sojin Najeriya ta ce akwai abin da ta kira bayanai masu tushe da ke nuna cewa wasu daga cikin jami'an asusun na UNICEF na bayar da horo tare kuma da tura mutane masu ra'ayin Boko Haram zuwa muhimman wurare. Don haka sai ta ce za ta dakatar da aikin UNICEF na tsawon watanni uku. Daga bisani a jiya jama'ar manyan jami'an sojin Najeriya sun gana da wakilan UNICEF, sannan daga baya kuma a rundunar sojin ta sanar da janye dakatarwar. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wasu manyan tsoffin jami'an leken asirin tsaron Amurka sun yi gargadin cewa amsa laifi da wata tsohuwar ɗaliba 'yan Rasha ta yi, wadda kuma ke bayyana kanta a matsayin 'yar gwagwarmayar tabbatar da 'yancin mallakar bindiga, ya kamata ya ankarar da Amurkawa game da matukar aniyar Rasha da kuma kwarewarta wajen yin shishigi a siyasar Amurka. Maria Butini, 'yar shekaru 30 da haihuwa, 'yar asalin Siberia, ta amsa laifinta don neman rangwame tun ranar Alhamis a birnin Washington DC, inda ta amsa cewa ta haɗa hannu ne da wani babban jami'in Rasha da kuma su Amurkawa biyu don su samu ta kutsa cikin harkokin ƙungiyoyi masu ra'ayin rikau da kuma jam'iyyar Republican don amfanar ƙasar Rasha. Aika-aikarta kamar yadda takardun kotu suka nuna, da suka hada da halartar tarurrukan da kungiyar kare ikon mallakar bindiga ta IRA da sauransu sun biyo bayan umarni daga Alexander Trushin, wani mataimakin babban bankin Rasha wanda ke na hannun daman shugaban Rasha Vladimir Putin ne. Firaministan Sri Lanka, wanda ake takaddama kan mukaminsa, ya yi murabus wanda shi ne na baya-bayan nan a jerin dambarwar siyasa da ta dabaibaye ƙasar 'yan makonnin nan. Mahinda Rapsaka ya rataba hannu kan takardar ajiye aiki a yau ɗin nan Asabar, wanda wannan wani mataki ne da aka ɗauka don kare ƙasar daga daɗa faɗawa cikin matsalolin siyasa da kuma tattalin arziki. Wannan dambarwar siyasar ta samo asali ne daga ranar 16 ga watan Oktoba, lokacin da shugaba Maitrapala Sirena ya kori Firaminista Ranil Wickremesinghe, ya maye gurbinsa da Rajapaksa, wanda wani tsohon shugaban ƙasar ne mai matuƙar tasiri.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga Abuja, Najeriya, inda za ku ji cewa a daren jiya Juma'a ne aka tafka muhawara mai zafi a tsakanin 'yan takarar mataimakan shugaban ƙasar Najeriya guda biyar a zaɓe mai zuwa na 2019. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani daga Abuja.
Nigeria is where it is today because of 16 years of misrule.
Mataimakin shugaban Najeriya kenan, Farfesa Yemi Osinbajo, kewa jam'iyyar PDP wankin babban bargo, yayin da yake magana a wurin muhawarar da aka tafka a daren jiya tsakanin 'yan takarkarin mataimakan masu neman shugabancin Najeriya a nan Abuja, inda ke cewar Najeriya tana cikin halin ni'yasun da ta samu kanta ciki ne biyo bayan rashin iya mulki da aika-aikar gwamnatocin jam'iyyar PDP na shekaru 16. A shekara ta 2004, kimanin mutane miliyan 80 ne ke cikin hukumar talauci, amma wannan adadi ya yi tashin farin dango a shekara ta 2014 zuwa mutane miliyan 112 wanda suka afka cikin wannan hali na matsanancin talauci mai raɗaɗi. Saboda haka, daga shekara ta 2015, abin da muka fara yi shine mun rage wannan talauci mai zafi, muke kuma shawo kansa. Dalilin kenan ma da yasa muka kirkiri shirin rage talauci da naira miliyan 500,000. Peter Obi shine dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP.
To remind Nigerians that Atiku Obi presidency is about making Nigeria work again.
Bari mu tunawa 'yan Najeriya cewar shugabancin Najeriya na Atiku da Obi wani tsari ne na farfado da Najeriya. Domin Najeriya dai a halin yanzu ta suma. Shekaru hudu da suka wuce, shugaban kasarmu ya ce in na gaza cimma manufa, to ku zaɓi wani shugaban na daban. Tambayar anan shi ne, yanzu ya cimma manufar? Yanzu fa abin har ya kai ga shugaban ƙasa na gaya matasanmu cewar kowa ya yi ta kansa. Waɗannan fa ‘ya’yanmu ne, ba za su yi ta kansu ba, mu za mu kula da su. Umma Abdullahi Getso ita ce ‘yar takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam’iyyar YPP. ‘Yan uwana ‘yan Najeriya, kun saurare mu duka a wannan dare. Na tabbata za ku tantance wane ne zai muku wani abu sabo na daban na ci gaba. Muna kira ga masu zaɓe miliyan 18 da ke nan Najeriya da su fito su zaɓi wanda suke so da suka tabbatar zai musu aiki. A zaɓen shekara ta 2015 dai mun sani cewar ba mu da wani zaɓi, amma yanzu Kingsley Moghalu shi ne kaɗai ɗan takarar da zai sassaita al'amura a Najeriya.
Fellow Nigerians, you've listened to all of us tonight. I'm very sure you will join.
‘Yan uwana ‘yan Najeriya, kun saurare mu duka a wannan dare. Na tabbata za ku tantance wane ne zai muku wani abu sabo na daban na ci gaba. Muna kira ga masu zaɓe miliyan 18 da ke nan Najeriya da su fito su zaɓi wanda suke so da suka tabbatar zai musu aiki. A zaɓen shekara ta 2015 dai mun sani cewar ba mu da wani zaɓi, amma yanzu Kingsley Moghalu shi ne kaɗai ɗan takarar da zai sassaita al'amura a Najeriya. Haka dai ɗaya bayan ɗaya ‘yan takarar suka yi ta bayyana manufofinsu in sun samu mulki. Kuma a cewar shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya Dr. Garba Abari, irin wannan muhawara na da amfani ga tsarin demokuraɗiyyar.
Da dai shi ne kawai ‘yan ƙasa su ke zama da su sun daidai waɗannan ke neman su kuma ta ƙasar nan za su zo da shi ne manufofin su waɗannan irin abubuwa ne duka gudana da ne ya za su yi idan aka ba gaban shi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina. To daga Najeriya kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ake zargi 'yan Boko Haram ne sun sace mutane tara a ƙauyen garin Gawayi da ke yankin Difa ta jamhuriyar Nijar, sannan kuma sun kashe mutum ɗaya. Ga su Lamumun Barma da cikakken bayani.
Jiya wajen ƙarfe 4 zuwa ƙarfe 5 na maraice, 'yan ta'adda suka yi attacking suka kai hari a wani ƙauye da ake yake kilomita 15. In ka hau tudu kai magana ana jin ka a gegime. To abun a sha shine sai suka kashe wani ma'aikaci na gwamnati, inspector na wanda za a yi janazan shi da maraice, kuma bancin shi an jima mutane uku, yanzu ma suna gidan likita na gegime wajen mutane uku. Bancin shi sun huddo wajen mutane tara, kenan cewa da mata manya 5 a cikin akwai wata tsohuwa baiwa Allah, akwai kuma yarinya karama mai shekara 2.5. Bancin shi sun huddo direba uku wanda suke da tunda sun tai da motoci uku, duka motocin da suka tai da shi suka ce ma direba su ja su ya kai su. Don zuwa yanzu dai nake maka magana, mutane taran nan suna hannun wayannan 'yan ta'adda, kowa bai da labarin su. Har yanzu dai ba mu ji ba ta wajen gwamnati ba su yi magana ba, kuma muna jiran su nan zuwa gaba za su fito su yi magana.
Wasu na cewa kamar 'yan bindigar sun yi ta tsaida direban motar ya ki tsayawa, shi yasa suka bude musu wuta.
A motan guda ne, kasan ba su sani ba su. Ashe kamun wannan motan da suka buda ma wutan sun tsaida motoci da yawa. Kai direba baka sani ba, ka zo da dubunka kana wuciya, sai suka zo su tsaida shi da gare, kuma ya so ya wuce sai suka buda ma motan wuta. To haka ne, dalilin haka ne tun gunan ya rasa rayukansu, kuma wancan mutane ukun suka ji ciwo. Amma sauran mutane duka da aka saida motocin sun amshi kayansu duka, salulansu da kudade da kaya. Kasan jiya kasuwan Kinjaindi ne jiya Juma'a, sun san da cewa mutane sun ci kasuwa da wani ne sun fito, don abin nasu a tsarince ne suka yi sosai. Don duk wanda suka saida dai ba su taba su ba suka dauki abin da suka dauka, amma wannan motan da yake saya shi ne suka buda ma wuta, ga sabilin da aka samu wannan mutuwa da wayannan wanda suka ji ciwo.
Kakatu da gwani ya zuwa yanzu waɗanda su suka yi awon gaba da waɗannan mutane ba ku ji labarin su ba? Kamar alimisali ba su kirawa baya ko su bugo waya su ce a ga abin da suke bukata?
Yawwa, su ba su yi cira ba, amma mutane musulmi musu cira. Cikin uwayen wayan da aka fidda akwai guda wanda da sahen na ya yi ciran wata wanda cikin maka aka fidda, sai wani namiji ya dauka sai ya ce a wannan waya da na sani na mace ne, kuma ita nake so ma magana. Sai mutum ya bashi amsa cewa yanzu ba yiwuwa ka mata magana, in kana so ka mata magana kai jira gobe, kenan gobe ran Lahadi ko zuwa wajen ƙarfe 9 haka. Tunda wajen yau Asabar ne wajen ƙarfe 9:10 ya cira shi. Daga nan suka yanke komai yanzu haka in kai cira baka samu lamba.
Ba sai maganar abiya kudin kwansa ba.
Zuwa yanzu dai wayan ma bai wucewa, bai yiwuwa mu san abin da suke so.
A gaida Sallan Muminu Barma, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Audu Garba Kano kan waɗanda suka shugabanci Najeriya da kuma tsawon wa'adojinsu. Sai kuma ansar tambayar Mustapha Yahaya mai son ɗan taƙaitaccen tarihin Kogin Nilu. To bari mu fara da ansar tambayar Audu Garba Kano kan waɗanda suka jagoranci Najeriya da kuma tsawon wa'adojinsu. Idan Malam Garba Audu na saurare, ga abin da ya sauƙaƙa. Wataƙila za ka buƙaci shimfiɗa kafin takamaimiyar ansar, saboda akwai nau'uka daban-daban na shugabancin Najeriya a lokuta daban-daban. Da farko dai, Najeriya wacce ƙasar Ingila ta raina ta kasance ne ƙarƙashin shugaba mai muƙamin gwamna janar, wanda shi kuma ke ƙarƙashin masarautar Ingila, wacce da farko ke ƙarƙashin sarki George na 5 da na 6 daga shekara ta 1914 zuwa 1954, lokacin da masarautar ta kasance ƙarƙashin sarauniya. Gwamna janar ɗin Najeriya na farko shi ne Sir Frederick Lugard, daga ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 1914 zuwa ranar 8 ga watan Agustan shekara ta 1919. Bayansa ko Lord Lugard, an yi ta gwamna janar ɗin Najeriya Turawa har sau 8, kafin wani ɗan Najeriya mai suna Chief Nnamdi Chukwumeka Ezekwe ya zama gwamna janar ɗin Najeriya daga ranar 16 ga watan Nuwamban shekara ta 1960 zuwa 1 ga watan Oktoban shekara ta 1963, wato tsawon shekaru kusan 3, wanda ya kai mu jamhuriya ta farko. A jamhuriya ta farko, shugaban ƙasa ya maye gurbin sarauniyar Ingila a Najeriya bisa ga kundin tsarin mulki na shekara ta 1963. Shugaban Najeriya na farko, wato a jamhuriya ta farko ɗin, shi ne tsohon gwamna janar Nnamdi Azikiwe, daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1963 zuwa ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1966. Lokacin da soji suka kwace mulki, aka shiga mulkin soji daga shekara ta 1966 ɗin zuwa shekara ta 1979. A zango na farko na mulkin soji, Manjo Janar Johnson Thomas Umunnakoye Igui-Ironsi ya zama shugaban ƙasa na farko na mulkin soji daga ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1966 zuwa 12 ga Yulin shekara ta 1966 ɗin, lokacin da aka kashe shi a juyin mulkin soji. Janar Yakubu Gawan ne ya gaji Ironsi, inda ya zama shugaban ƙasa na mulkin soji daga ranar 1 ga watan Agustan shekara ta 1966 zuwa ranar 29 ga watan Yulin shekara ta 1975, lokacin da aka masa juyin mulki. Janar Murtala Ramad Muhammad ne ya gaji Gawan, ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 29 ga watan Yulin shekara ta 1975 zuwa ranar 13 ga watan Fabrairun shekara ta 1976, lokacin da aka kashe shi a wani yunkurin juyin mulkin soji wanda aka dakile daga baya. Wanda ya gaji Murtala shi ne Janar Olusegun Fajinmi Okikiolakan Aremu Obasanjo a matsayin shugaban mulkin soji daga ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1976 zuwa 1 ga watan Oktoban shekara ta 1979, lokacin da ya yi murabus don miƙa mulki ga zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula, wato jamhuriya ta biyu. Shugaban Najeriya a jamhuriya ta biyu shi ne Alhaji Shehu Aliyu Usman Shagari, daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1979
zuwa ranar 31 ga watan Disamban shekara ta 1983 lokacin da aka hambarar da shi a wani juyin mulkin soji. Wannan shi ya kamu ga mulkin soji daga 1983 zuwa 1993. Manjo General Muhammadu Buhari ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 31 ga watan Disamban shekara ta 1983 zuwa ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1985 lokacin da aka hambarar da shi. General Ibrahim Badamasi Babangida ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1985 zuwa ranar 26 ga watan Agustan shekara ta 1993 lokacin da yayi murabus ko kuma ya dan koma gefe kamar yadda ya so fadi, aka shiga gajerar jamhuriya ta uku. An yi ittifakin cewa hamshakin dan kasuwar nan Chief Moshood Kashimawo Olawale Abiola, wanda aka fi sani da MKO Abiola, shi ya ci ko yake gab da cin zaben ranar 12 ga watan Yulin shekara ta 1993 wanda aka soke. Aka nada Chief Anes Adegunle Oladeande Shonekan a matsayin shugaban gwamnatin haɗin kan ƙasa ta wucin gadi daga ranar 26 ga watan Agustan shekara ta 1993 zuwa ranar 17 ga watan Nuwamban shekara ta 1993 lokacin da aka hambarar da shi aka koma mulkin soji. General Sani Abacha ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 17 ga watan Nuwamban shekara ta 1993 zuwa ranar 8 ga watan Yunin shekara ta 1998 lokacin da ya mutu akan karagarin mulki. Wanda ya gaji Abacha shine General Abdulsalam Abubakar a matsayin shugaban ƙasa na mulkin soji daga ranar 8 ga watan Yunin shekara ta 1998 zuwa ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 1989 lokacin da ya murabus dan ya mika mulki ga zababbiyar gwamnatin farar hula aka shiga jamhuriya ta hudu. Tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji General Olusegun Obasanjo murabus ya zama shugaban ƙasa na mulkin farar hula daga ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 1999 zuwa ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 2007 lokacin da Alhaji Umar Musa ƴar Adua ya zama shugaban ƙasa, wanda ya kai ranar 5 ga watan Mayun shekara ta 2010 lokacin da ya mutu bisa gadan mulki. Mataimakinsa Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya gaje shi har zuwa Juma'a 29 ga watan Mayu shekara ta 2015 lokacin da ya miƙa mulki ga tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji Muhammadu Buhari, wanda ya kada shi a zaɓe. Kamar yadda ka sani, Alhaji Muhammadu Buhari ne shugaban Najeriya a yanzu.
Sai kuma ansar tambayar Mustafa Yahaya mai son dan takaitaccen tarihin kogin Nilu. Idan Malam Mustafa na saurare, to ga kaɗan daga cikin bayanin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna, wanda ya ce
da farko dai shi kogin Nilu shine aka fi sani da Nile River. Shi kuma Nile River a yaren Latin ana kiran shi da Nilus, a yaren Girka kuma ana kiran shi da Nelos, ma'ana wani kwari ne ko ko zazzabo da yake da ruwa mai ambaliyan gaske. Shi kogin Nilu kamar yadda muka sani shi ne kogin da yake kowane kogi girma a Afirka, daga shi sai kogin Niger a Afirka, kamar sukan ce Nile, Niger, Senegal, Congo, Orange, Limpopo, Zambezi, su ne manya-manyan koguna guda bakwai da suke a yankin Afirka. Babban su shi ne kogin Nilu, shi wannan Nile River din da ake magana. Sannan shi kogin Nilu yana da tsawon akalla mil 4,184 mil 4,184 tsawon shi, wanda ya daidai da kilomita 6,650. So shi kuma kogin Nilu bisa asalin tarihi, idan aka duba rubuce-rubucen Herodotus wannan masanin tarihin kuma marubucin tarihi ya ce kogin Nilu din nan wani babban tafki ne, babban kogi wanda asalinsa ya taso daga manya-manyan tuddai guda biyu a ƙasar Misra. To daga baya sai aka samu manya-manyan masana suna kokarin yadda za su yi su gano asalin shi wannan kogin Nilu din, inda ya faro, daga inda ya taso har ya shafi, har ya zo ƙasar Misra, kuma ya shafi wasu ƙasashe daban-daban na yankin Afirka, da kuma abin da ya shafi Misra, da kuma tasirin shi wannan kogin Nilu din a yankin abin da ya shafi ƙasar Misra, wato Egypt kenan. To wani Bajamuse, ma'ana mutumin ƙasar Jamus, wanda ake kira Burckhardt Waldecker a shekara ta 1937, shi ne mutum na farko wanda ya gano asalin inda tushen kogin Nilu yake, game da bayanai da shi Herodotus ya bayar a shekara ta 460 kafin haihuwar Annabi Isa alayhi salatu wassalam. To a shekara ta 1937 ya gano wannan tuddan guda biyu wanda asalin kogin Nilu daga nan ya faro.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna, da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniya mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai makon gobe.
To a gaida Ibrahim Kalma Sigarba, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Wasiƙarmu ta farko ta fito daga Bello Isiyaku, inda yake cewa haƙiƙa muhawarar da ta gudana a tsakanin manyan mataimakan 'yan takarkarun shugabancin Najeriya, a gaskiya irin wannan muhawara zai baiwa 'yan ƙasa damar sanin irin mutanen da suka dace su zaɓa a matsayin waɗanda za su jagorance su, kuma hakan zai taimaka wajen bunƙasa demokuraɗiyyar ƙasar. Sai wasiƙar Isuhu Diyalfaki, inda ya ce salam biyoye Hausa, dan Allah ku miƙa saƙonta aziya zuwa ga iyalai da 'yan uwan sojojin da suka rasa rayukansu wajen kare ƙasarsu a yaƙi da Boko Haram. Da fatan gwamnati za ta tallafa wa iyalansu da ɗaukan nauyin karatun 'ya'yansu. Allah ya ji ƙansu, amin. Sai wasiƙar Shehu Adamu Rijau, inda yake cewa haƙiƙa matakin da rundunar sojin Najeriya ta ɗauka na janye dakatar da ayyukan UNICEF daga yankin Arewa maso gabas, hakan ya yi daidai domin ba ƙaramin amfanuwa jama'a ke yi da aikin da UNICEF ɗin ke yi a yankin ba. Sai wasiƙarmu ta ƙarshe ta fito ne daga kaka Alhaji Bukar ɗan kishin ƙasa, inda yake cewa salam biyoye Hausa, a yau kira ne zan yi ga al'ummar tarayyar Najeriya. Alƙalanci yana hannunmu, mu guji karɓar nagor a wajen 'yan siyasa a zaɓen shekara mai zuwa na 2019. Mu dubi cancanta. Kafin mu kammala shirin ga labarai, amma a taƙaice.
To a taƙaicen, wani alƙalin kotun tarayyar Amurka ya zartar da hukuncin cewa dokar kafa tsarin lafiya cikin sauƙi da kuma arha, wadda ake kira Affordable Care Act, ko kuma Obamacare da Turanci, ta saba ma kundin tsarin mulkin ƙasa. Jami'ai a India sun ce mutane wajen 11 sun mutu baya ga wasu 93 da ke asibiti bayan cin wata shinkafa garwaye da tumatir, wadda ga dukkan alamu gurɓatacce ya ce, wadda aka raba a wani wurin ibadar mabiya addinin Hindu a jihar Karnataka. Wasu manyan tsoffin jami'an leƙen asirin tsaron Amurka sun gargaɗi cewa amsa laifi da wata tsohuwar ɗaliba 'yar Rasha ta yi, wadda kuma ke bayyana kanta a matsayin 'yar gwagwarmayar tabbatar da 'yancin mallakar bindiga, ya kamata ya ankara da Amurkawa game da matuƙar aniyar Rasha ta yin katsalandan a siyasa da kuma harkokin zamantakewar Amurka.
Da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai da daddare za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya, da Solomon Abo wanda ya haɗa mana sauti, da injiniyanmu na wannan lokaci Nick, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai anjima.
VOA Afrique, dites-le à un ami.
Jeva Teva Music.